music at houseofsongs.com.
Zuciyata buga batake kuma ba toro bane maybe dan gauran yayi zo abokai na dariya suke wai hard guy hada mayana tu wai bad guy hada mana matu na gam maybe na yadda
ne ba baby you do I'm a helicopter, baby. Allah ya albarkace ki da santa, baby. Ana mu ya iso, Allah ya sa albaraka. Gam gam robotun eleganza, baby. Good morning, ina kwana, baby. Mata ta tuve, amare ya karve ki ni wango ya.
When you hands are eva, and I'm feeling like a real winner. Turn around for me, I'm hiding ya.
Turn the circuit, Ganiki.
Bangaji, I'm Ganiki, I'm hiding ya. As we keep, she's so calabia.
Go super Saganiva. Baby, you do.
I know.
I'm a helicopter, baby. Allah ya albarkace ki da santa, baby. Ana mu ya iso, Allah ya sa albarka. Ni da ke gam gam rubutun alaganta, baby.
Houseofsongs.com.
I'm like wavy.